الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiyata tabbata ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwar mu domin ci gaba da karatun mu na hadisi a cikin littafin mu mai albarka littafin Umdatul Ahkam da Sheikh al-Imam al-Hafiz Abi Muhammad Taqiyuddin Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali ibn Surur al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji tabaraka wa ta'ala muna karatu cikin babi na 46 babu fasikhil hajji ila al-umrati mun karanta waɗansu daga cikin hadisan baban mun kwana a ƙarƙashin hadisin Abdullahi dan Amr ibn al-As Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga kan athar na Abdullahi dan Mas'ud wanda Abdurrahman ibn Yazid an-Nakhai Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya rawaito. Na'am.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa ana Abdurrahman ibn Yazid an-Nakhai radi annahu hajja ma'a bin Mas'ud fa ra'ahu yarmi jamrat al-kubra bi sab'i hasayatin fa ja'ala al-bayta 'an yasarihi wa minan 'an yaminihi. ثم قال هذا مقام الذي انزلت عليه سوره البقره صلى الله عليه وسلم
نعم وانا عبد الرحمن بن يزيد النخعي وانا حديثي امسوشي daga عبد الرحمن dan يزيد النخعي wato wanda yana daya daga cikin kabilal nakha wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yayi mata addu'a kabila ce sananniya a cikin Kufa annahu hajja ma'a ibn Mas'ud radiyallahu anhu haqiqa Abdurrahman ibn Yazid ya tafi aikin haji tare da Abdullahi dan Mas'ud Allah ta'ala ya kare yadda da shi daya daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda yana daya daga cikin fitattun mahaddata alqur'ani wanda suke ma'aiki alaihi salatu wassalam yace idan kana so ka ji alqur'ani danye kamar yadda aka saukar da shi ka je ka samu mallam Abdullahi dan Mas'ud ya karanta maka shi shine wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam yace ya karanta mai alqur'ani daga cikin sahabbai shine wanda ya karanta wa manzala suratul nisa'i yana ta karantawa rawrau sai da ya kawo fa kaifa idza ji ina min kulli ummatin bi shahida tun daga farkon suratul nisa'i wajen ya kusa izo guda abin da ya karanta mai akwai Ubay ibn Ka'ab shi ko manzon Allah shine ya karanta mai Qur'ani yake daga sama Allah ya turo mala'ika Jibril ya ce ka je ka cewa Muhammad ya karanta wa Ubay ibn Ka'ab lam yakunil ladina kafaru Ubay ibn Ka'ab ya ce yanzu Allah ni ya ambata da kaina ya ce kai da kanka ya kawo su daga kai Ubay sai hoshe da kuka ya ce yanzu matsayina hal ya kai an san ni ma a sama an gane ku to Abdullahi dan Mas'ud wannan Abdurrahman ibn Yazid ya tafi aikin haji tare da Abdullahi dan Mas'ud fara'ahu yarmil jamratal kubra bi sab'i hasayatin wato sai ga Abdullahi dan Mas'ud yana jifan wannan aljamratul kubra babba daga cikin jamrorin nan guda uku wato ita ce jamratul aqaba yana jifan ta bi sab'i hasayatin da tsakoikwai guda bakwai faj'alal bayta an yasarihi sai ya sanya ɗakin Ubangiji subhanahu wa ta'ala a hagun ɗinsa wa minan an yaminihi ya sanya mina a damarsa summa qala sannan kuma Abdullahi dan Mas'ud sai ya gaya wa tabi'ai wannan maganar yace da su hadha maqamul ladhi unzilat alaihi suratul baqara wannan shine gurin da jakadan Allah wanda aka saukar da suratul baqara akan shi wannan shine gurin da ya tsaya lokacin da yazo hajji bankana anan ya tsaya yayi jifa wannan jamratul aqaba din wato wannan hadisin an kawo shi a cikin kitabul hajji saboda yayi nuni akan yanda ake tsayuwa idan za a jefi jamra din nan zaka sa dakin Allah ya zamanto a hagun dinka mina ta zamanto a bangaren ka na dama sannan kuma bayan wannan yana nuni akan halaccin fadar cewa suratul baqara wanda an samu Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi daya daga cikin shugabanni wanda a lokacin sa sun yi ta zalunci. Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi zaluncin shi sosai fa yayi ta wannan sosai, yana ga shine yasa aka yanka Mujahid ibn Jabar ko wani a maka ko Sa'id ibn Jubair daga cikin tabi'ai. A cikin sahabbai na manzo Allah irin su Abdullah ibn Zubair da sauran su din yayi ta kuntata musu. To a lokacin Hajjaj ibn Yusuf sai ya fitar da fatawar cewa kada ya ƙara ji wani ya ce suratul baqara, sai daga ce as-suratul lati tuzkaru fiha al-baqara, surar da aka ambaci labarin saniya a ciki, as-suratul lati zukira fiha alu imran, amma ba za ka ce ba suratul ali imran idan da muke faɗa a yanzu. Shine aka zo aka gaya wa Abdullahi dan Mas'ud, yace kai ba haka bane ko alama ba haka bane, yace bari ku ji Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai da aka zo aka ga mishi yace kai wannan mutumin lalata shi ta kai lalata, yace hadisi ne daga manzo Allah sallama Abdullahi dan Mas'ud ya zantar da ni shi, shikenan ya koro shi ya kawo wannan min ha huna damal ladhi unzilat alayhi suratul baqara, yace kun ji na faɗa, ce manzo Allah ne sallama yace sahabi ne na manzo Allah ya faɗa. Yawwa an gane da kyau. Na'am.
Wa an Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama qala Allahumma arhamil muhalliqin qalu wal muqassirin ya rasulullah qala Allahumma arhamil muhalliqin qalu wal muqassirin ya rasulullah qala Allahumma arhamil muhalliqin qalu wal muqassirin ya rasulullah qala wal muqassirin.
Hadisi na gaba a cikin wannan babi an amso shi daga Abdullahi dan Umar yardal Allah ta kara tabbata a gare su shi da mahaifinsa Umar dan Khattab. Abdullahi dan Umar yace hakika jakadan Allah sallallahu alaihi wasallam a hajj ta ban kwana manzon Allah yace Allahumma arhamil muhalliqin, ya ubangiji ka ji kan bayinka wadanda suka yi aski kolo wanda suka yi kwakwal a aikin hajji, Allah ka ji kansu ka rahamshe su. Qalu wal muqassirin ya rasulullah, sahabbai suka ce har ma waɗanda suka yi sai ya ma'aikin Allah su ma Allah ta'ala ya ji kansu. Qala Allahumma arhamil muhalliqin, ma'aiki alaihi salatu wassalam yace Allah ya ji kan waɗanda suka yi kolo a ibadar su ta hajji. Qalu wal muqassirin ya rasulullah, sahabbai suka ce har ma waɗanda suka yi sai suka yi sanful ya jakadan Allah. Qala Allahumma arhamil muhalliqin, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace ya ubangiji ka ji kan waɗanda suka aske kansu suka yi kolo a ibadar su ta hajji. Qalu wal muqassirin ya rasulullah, sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah har ma waɗanda suka yi sanful su ma Allah ya ji kansu. Qala wal muqassirin, manzo Allah yace to ne kun takura har ma dai wanda suka yi sanful din Allah ya ji kansu. An gane ku? To wannan yake nuni akan cewa yin kolo bayan mutum ya gama ibadar hajji ya fulada sama da yin sanful, mutum ya je a aske mishi gashin shi, aske mishi a ce mutum ladan kolo da sauransu, a maka ya fulada sama da kai sanful. Saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu an tambaye shi me yasa yawa waɗanda suka yi kolo addu'a har sau uku sannan kuma ya shigar da waɗanda suka yi sanful, ce li annahum lam yashukku, saboda su ba su yi kokonto ba a cikin al'amuran ko ɗaya. Da Allah ya ce laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi latadkhulunna al-masjida al-harama insha Allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni dhalika fathan qariba. Na'am.
Wa ana Aisha radiyallahu anha qalat hajjajna ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama fa aqadna yawm an-nahl wa habat safiyatu فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنا حائض قال أحابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر قال أخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرى حلقا أضافت يوم النحر؟ قيل نعم قال فانفري.
نعم. أنا عائشة رضي الله عنها قالت hadisi na gaba a cikin wannan babi an amso shi daga nana Aisha iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama mahaifiyar muminai mahaifiyar Abdullahi Allah ta'ala ya kare yadda da ita. Nana Aisha tace hajjajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wa sallam, Ana Aisha tace mun yi aikin hajji ta ban kwana tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam fa afadna yawman nahar sai muka je muka yi tawaful ifada a ranar 10 ga watan Zulhijja shine ranar da ake suka ranar da ake yanka layi ranar da ake sokewa abin da ake sokewa irin salakunma fa hadat safiyatu to a wannan rana ta 10 ga watan Zulhijja sai ina na Safiya ɗaya daga cikin iyalan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam Safiyatu bintu Huyay sai jini na al'ada ya zo mata a wannan rana bayan an gama tawaful ifada sun dawo gida sai jinin ta na al'ada ya zo mata ana Safiya wata rana ana Hafsa yal Umar dan Khattab radiyallahu anha ta dan mata zambo take ce mata diyar ba yahudi sai ke banda ma Allah ya dauka gaji kina diyar ba yahudi har ki zo ki kira ka hada ka wada da mu kawai take kuka a daki azza Allah ya shigo ya ce me yasa kike kuka sai ai matarka ta muzanta ne tace mun diyar ba yahudi yace a ba haka bane yace ke diyar annabi ce kuma matar annabi ce eh wanda yace saboda amminki annabi ne yace wani alfahari ne zata miki kice mata ai amminki annabi ne na Allah sannan kuma kina kalkashi ijal aura annabi na Allah yaje tara nan Hafsa yace ki ji tsoron Allah kar ki kara mata wannan zanta an gane ko saboda kishi yana hada abubuwa to wannan na Safiyatu bintu Huyay iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a hajji ta ban kwana ta ma'aiki jini na al'ada ya zo mata ranar 10 ga watan Zulhijja bayan an yi tawaful ifada fa arada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama minha ma yuridu ar-rajulu min ahlihi sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yayi nifi min ha daga nana Safiyatu iyalinsa ma yuridu ar-rajulu min ahlihi abinda mutun yake nifi daga iyalinsa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai nufin ya kusance ta fa qultu nana Aisha radiyallahu anha tace sai nace wa ma'aiki alaihi salatu wa salam nace ya rasulullahi ya jakadan Allah innaha haidun haqiqa ita wannan huwa iyalin naka na Safiyatu tana cikin jini na al'ada an gane ku bai ce ba haidatun saboda bata ce ba haidatun saboda jini na al'ada namiji yana yi baya yi ko to shi yasa in zaka fade shi ba zaka ce ba haidatun kamar yanda ciki ba zaka ce ba innaha hamilatun sai dai ka ce innaha hamilun saboda namiji baya ciki bai ce ce take yin ciki ko to zaka ce innaha haidun ba zaka ce ba haidatun haqiqa ita jini na al'ada take fa qala ahabisatunahi ma'aiki alaihi salatu wassalam yace wa nana Aisha yanzu kuma nana Safiyatu so take ta tsaida mu ta hana mu fita mu bar Makka saboda wazala ya tsammanin cewa tawaful ifada lokacin da suna na Aisha suka tafi ita bata yi tawaful ifada ba ita na Safiyatu qalu ya rasulullahi innaha qad afadat yawman nahar suka ce ya jakadan Allah haqiqa na Safiyatu ai ta tawaful ifada a ranar 10 ga watan Zulhijja a ranar da muka tafi muka je muka yi tawaful ifada a ranar lokacin nan jini na al'ada bai zo mata ba ta tafi ta yi tawaful ifada qalu ukhruju wazala ce to ku tashi mu fita a bar Makka an gane ku wato wannan hadisi ne yake nuni akan cewa tawaful ifada yana ɗaya daga cikin rukunai na aikin haji wanda idan mutum bai yi shi ba akwai matsala a cikin ibadar shi ta haji wanda kuma wannan hadisi yana nuni akan cewa tawaful wada'i an yi rangwamen shi ga mace wanda take mai jini na al'ada ba tare da ta yi shi ba ta bar Makka an gane ku wa fi lafzin a cikin wani lafazi قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يكي صلى الله عليه وسلم يتي اقرا حلقا ذان لا يتي اقرا واتو الله يا بكلالن تردك شيني اقرا اصلن كلمن نان اقرا معنا مغير الدعاء حلقا الله تعالى يروننك حلقا معنا الله تعالى يسا مكي وتا تشوتا امقوغرنك shine halqa wadansu daga cikin malamai suka ce halqa ma'ana Allah ta'ala ya sa gashin kanki ya zube ki zama to irin gashin kai na maza ba wa larabawa ba irin mu bakalwata an gane ku haka wadansu daga cikin malamai suka faɗa to amma da akara halka waɗannan kalmomi ne wanda larabawa suke yin amfani da su amma ba sa nufin afkuwar abin da wannan kalmomin suka kunsa irin taribati minuki irin sakilatka umuka da sauransu wanda zaka ga cewa idan zaka fassara su da yarenka kalma ce wanda take kunshe da mummunar ma'ana sakilatka umuka mahaifilka ta yi barinka amma kaga manzo Allah ya ga mu'adhu ibn Jabal wannan kalma din taribati minuki manzo Allah ya ga wa nana Aisha wannan kalma din idan aka ce taribati minuka hannunka ta dan fari kasa inda mawadaci ne kai kana cikin wadata kana shiga kana huta kana hawa mota kana kaza Allah sa ka talauce ka zaman tuwa kas an gane ku to kaga wannan addu'a ce wanda take mummuna to amma larabawa suna fadin irin wannan maganar amma ba sa nufin afkuwar abin da kalmar ta kumsa wanda yake mummuna an gane da kyau yawwala shine aqra halqa Allah ta'ala ya bakararantar da ki ma'ana ya ja'ala Allahu ya ja'aluki aqira Allah ya sanya kike zaman to bakalala idan aka ce bakalala ita ce wanda ba ta aihuwa an gane ku lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima to al aqim shine wanda baya aihuwa Allah ta'ala daga cikin bayinsa akwai wanda ya halitta shi baya aihuwa ya zama to bakalala kenan na'am qila na'am wa fil qalat aqra al qayum a'dafat yawm an nahri akace manzala ce shin tayi tawaful ifada ranar suka ranar 10 ga watan zulhijja qila na'am akace mushi kwarai kwa qala fanfiri manzala ce to mufta bar makka na'am
wa ana abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu qala umira an nasu an yakuna akhiru ahadihim bil bayti illa annahu khuffifa 'anil mar'ati al haidhi
أنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حديث نجب أشكون ونن بابي أن أمسوش دع عبد الله دع عباس يردل الله تعالى تبتا أجلس شيد ما يفنسا عباس ابن عبد المطلب عبد الله دع عباس يче عمر الناس أن عمر تمتاني أنا ما يجي صلى الله عليه وسلم يا عمر تصحبنشي شين عمر an umarci mutane annasu ana ana nufin as-sahaba al-amiru huwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin hadithin da ake bashi hukuncin hadisi ne marfu'i kaga asar ne daga abdullahi dan abbas ko to amma ana bashi hukuncin hadisi ne marfu'i zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wali yu'ta hukman rafi'i fi as-sawabi nahwu min as-sunnati min sahabi kaza umirna wa kaza kunna nara fi ahadihi aw an idafatin ara kama yanda al-imam as-suyuti ya fada a cikin littafin sa al-fiya fi ilm al-hadith yace umiran nasu an umarci mutane an yakuna akhiru ahadihim bil bait wato ya zamanto karshen aikin su da zasu yi a makka ya zamanto aikin su da yake da alaka da dakin Allah ne shine tawaful wada'i ma'ana an yakuna akhiru ahadihim bil bait ya zamanto karshen aikin su da za su yi na ibada a makka ya zamanto a dakin Allah ne za su yi shine ake ce da shi tawaful wada illa annahu khuffifa 'anil mar'ati al ha'id sai dai cewa haqiqa yadda lamarin yake an yi rangwame ga mace wanda take mai jini na al'ada ita ta bar makka ba tare da ta je ta yi tawaful wada'i ba na'am
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي من أجل سقايته فأذن له
حديثي نجب أشكون ونن بابي أمسو شدق عبد الله بن عمر يردل الله تقال تبتا أجلس شيد ما هيفنسا عبد الله بن عمر يتي استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عباس ابن عبد المطلب يعني مئذن مأيكي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة يكوان أبرن مكة ليالي منا أدلالا دأتي يكوان أمنا شاء ديد شاء بيد شاء أكو قوتا ناذ الحجة تو سي عباس ابن عبد المطلب يتي ومأيكي عليه الصلاة والسلام wato akwai aiki wanda yake gudanar da shi a cikin garin Makka yana shayar da alhazzai yace yana so ya je shi a bashi dama ya je ya kwana a Makka min ajli siqayatihi saboda shayarwa da yake yi wa alhazai shi yake ba su ruwa fa adina lahu sai ma yace alayhi salatu wassalam ya mai idini yace ya je shi ya ci gaba da ibadar shi mai girma ta shayar da alhazai a Makka na'am
wa qala jama'an nabiy sallallahu alayhi wa sallama bayna al-maghrib wa al-isha bi jam'in li kulli wahidatin minhumā iqāmatun wa lam yusabbih baynahumā wa lā 'alā ithli wahidatin minhumā
wa anhu radiyallahu anhumā hadithi na karshe a cikin wannan babe daga Abdullah dan Umar yardal Allah ta kara tabbata a gare su Abdullah dan Umar yace jama'an nabiy sallallahu alayhi wa sallama bayna al-maghrib wa al-isha ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya hada tsakankanin magruba da isha'i bi jam'in anan mun da ruha ita ce muzdalifa ana ce da ita aljam'u kullu wahidatin minhuma bi iqamatin kowace daya daga cikin waɗannan sallolin guda biyu da magruba din da isha kowace manzon Allah yayi ta tare da ta da iqama kowace sai da aka tada mata iqama to wannan riwayar tana nuni akan cewa magruba ta da iqamata daban aka mata Isha'i ta da iqamata daban aka yi mata. Akwai hadisi na Jabir wanda shi kuma yana nuni akan cewa da magarbar da isha da iqama daya aka yi su. An gane ko? Akwai kuma hadisin da yake nuni akan cewa magarba da isha kiran sallah daya aka yi. Akwai hadisin da yake nuni akan cewa da magarba da isha kowace kiran sallah ta aka mata. Insha Allah wani lokaci zamu tattauna akan wannan mas'ala din. Kullu wahidatin minhumā bi iqamatin kowace daya daga cikin su da tada mata iqama amma walam yusabbih bainahuma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama bi sallata nafila ba tsakankanin magruba da isha'i bayan yayi magruba bai tsaya sallata nafila raka'a biyan nan da ake yi ba wala ala isri wahidatin minhuma hakanan kuma bai sallata nafila ba a bayan kowace daya daga cikin su wato kaman yanda bai yi ba sallah bayan yayi magruba kafin yayi isha'i hakanan bayan an yi isha'i bai sallata nafila raka'a biyu ba wanda yake yin ta a lokacin yana Madina wa bi hadzal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka